بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع عشر درسي نقوم شاهدو خروج النبي من الحصار قتل النبي دغسري ووفاة زوجته وأمه دمتو وماتشي دأمنشي في السنة العاشرة من البعثة أتكين شكرا تقوم دغا أيكي اتفق خمسة من أشراف قريش sai mutum biyar daga manya-manyan Qurayshawa suka hadu suka tattauna fa naqadu sahifata suka warware wannan warkar da aka kafa fa kharaja annabi sai annabi ya fito wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi ba'da an makathu fi shi'ab bayan sun zamna a cikin gidan wannan qariban min thalatha sanawat kusa da shekara uku la yaslu ilayhi mut'am abinci baya isa gare su illa khufyatan sai a boye hatta akalu awraka shajara har suka kai suna cin ganyen itace wa kana umruhu sallallahu alaihi wa sallam shekarun shi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci dalikal waqt a cikin wannan lokacin 49 sana shekara 49 wa kila a wata fada an ce 48 sana a shekarar shi 48 wa ba'da khurujihi min al-hisar bayan hutawar shi daga tsari bi ashhurin da ɗan watanni mata ammuhu Abu Talib sai ammun shi Abu Talib ya rasu thumma zawjatuhu Khadija kuma matar shi Khadija ita ma ta rasu fa hazina ala firaqihima sai annabi yayi bakin ciki a bisa rabuwar su da yayi da shi firaqihima ku ƙara min ba firaqiha ba ita daya a bisa littafin fatal littafi ne firaqihima huznan shadidan bakin ciki mai tsanani wasu miya dalikal am annabi ya sanya mu wannan shekarai amul huzn shekarar bakin ciki li'annahu faqada fihi zawjatu saboda a wannan shekarai ya rasa matar shi allati kana yashku ilaiha batsahu wanda yake kai karan bakin cikin shi zuwa gare ta fatusabbituhu sai ta tabbatar da shi ta lallashe shi wa tadfa'u anhu al'adat kuma tana tsare mishi cuta wa faqada fihi ammuhu kuma ya rasa ammun shi alladhi kana yu'ayyiduhu wannan wanda yake karfafa shi wa yansuruhu yana taimakon shi wa yahmihi yana tsare shi min adha qaumihi daga cutan mutanen shi wannan shine darasi na 14 kashin baki mu komo kan sharhi khurujin nabiyyi huta annabi sallallahu alaihi wasallama min alhisari daga tsari wa wafati zawjatuhu wa ammuhu kuma da mutuwar ammun shi da matar shi darasin wannan kenan fi sanatul ashira a cikin shekara ta 10 min albi'sa daga aike ittafaqa hamsatun min ashraf quraish wasu manya manya daga qurayshawa sai suka hadu fa naqadu sahifata suka warware wannan takardai qurayshawa ne cikin al'umman ne cikin kabilan ne suka hadu su biyal manya masu jin kansu da karhi suka hadu suka ce su bisu yarda ba da wannan dokar da aka dora ana cuta ma ɗan uwansu na jini an hana su abinci suna cikin kunci suka ce bu su yarda ba kawai sai dai ayi abin da za a yi kowa ya zare takubin shi suka ce yau sai sun warware wannan alƙawarin wai yau sai sun cire wannan warka in yaso ayi abin da za a yi suka ce bu su yarda ba ɗan uwansu ne na jini ya za a yi a sa su cikin tsarin wannan suka haɗu da suka je ma su warware takardai sai suka iske tuni gara ta cinye takardai Allah ya aiko jindin min jinudihi wata runduna daga rundunar shi gara ta cinye takardai babu abin da yayi saura a cikin takardai sai Muhammadu wata fada kuma Allahu za ku gani za mu zo darasi insha Allah dogon darasi ne shi ma aka warware takardai shikenan kawai su huto mun yarda ba kawai abinci za mu ba su ku duba ɗan uwan taka ta jini suka hudda wannan fa kharajan nan فخرج النبي ومن معه sai annabi suka huto da shi da wanda suke tare da shi daga tsarin wannan ba'da amma kasufi sha'ib bayan sun zamna a cikin gidan wannan na Abi Talib qariban min thalatha sanawat kusa da shekara uku aka tsare su aka sa musu ambargo sun ci wuya la yaslu ilayhi mut'am illa khufya ba iya kai musu abinci sai a koyi a samu wani abu a tura musu ƴan uwa na jini suke bin su haka nan mushrikan ne amma ƴan uwansu na jini basu barin su mutu suke kai musu abinci a koyi hatta akalu awraqash shajara sai da suka kai suna cin ganyen itace saboda yunwa sai da suka kai suna kulle dutse a cikin su su tsirme haka ko kaji wani dum haka a cikin ka suka rame sun shiga wani irin mawuyacin hali wa kana umruhu shi a wannan shekara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka huto iya da shekara 49 a wata hada an ce a 840 shekar shi 48 annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka huto daga cikin tsarin wannan cikin ambargo bi ashhurin kuma suna hutawa shikenan an shiga gari da ƴan watanni ƴan kadan mata ammuhu Abu Talib sai baban nashi ammun nashi Abu Talib kuma lokaci yayi daman ya tsuha sai ya mutu gurin mutuwar shi ya faɗi wasu abiyat wanda suke laqad alimtu anna dinan muhammada min khairil adyanil bariyata dina duka zaku ji abiyat din insha Allah rabbul alamin Allah ya samu iya thumma zawjatuhu khadija hallau matar tashi hallau khadija ita ma lokaci yayi taras a wannan shekarar dai sun huto daga tsari an huddo su kuma matar shi ta rasu hallau ammun shi ya rasu fa hazina ala firaqihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bakin cikin rabuwa da su huzunan shadidan bakin ciki mai tsanani kun san kukan mutuwa haramun ne ba a kukan mutuwa amma dan zubda hawaye bakin ciki ka rabu da dan uwa hawaye su zubo wannan ba komai bane annabi ma yayi amma ka bude baki kana kuka kana rusa kuka wannan wa innal mayyita la yu'adhab bi buka'i ahli matacce ana mai azaba da kukan ɗiyan shi ƴan uwan shi da irin wannan kukan ba a yin kuka na bude murya amma dai rahama ce idanuwa za su zubda hawaye zuciya ta yi bakin ciki amma babu abin da za ka faɗi a bakinka sai abin da zai janyo ma yarda Allah haka ake yi to ya za a yi wasu anan akwai wata mas'ala kan mu shiga cikinta kuma mu ta daga darasin tsirai ya za a yi amma mutum azaba alhali ba shi bai kukan walimai suka ce to idan kai ka yarda a dinga kukan mutuwai kuma kana yi in ka mutu aka maka azaba ake maka amma tun a ranka ka ce kai fa abinda annabi ya hana kan wanda ya yi kuma in ka mutu ka ma iyalinka ka shedi in na mutu wakal abin wannan kukan to duk wanda ya yi zunubin shi a kan shi ka yi wasiya kai bata shawarka an gane da kyau ko to wasu miya dalikal am annabi sai ya dasa ma wannan am in aka dasa mata amul huzun shekarar bakin ciki li'annahu faqad fihi zawjatuhu saboda a wannan shekarar ce ya rasa matashi ta rasu allati kana yashku ilaiha batahu wanda yake kai kukan karan bakin cikin shi zuwa gare ta bayan Allah subhanahu wataala fasa sabbituhu ta tabbatar da shi ta lallashe shi musu ta kirki kenan wa tadfa'u anhu adha kuma tana tsare mai kazanta da cutar mutane gulgudan yanda za ta iya wa faqad fihi amhu kuma a wannan shekarai ya rasa wan uban shi ammin shi ammin shi Abu Talib alladhi kana yu'ayyiduhu wanda yake karfafa shi wa yansuruhu yake taimakon shi iya yanda zai iya wa yahmihi yake kiyaye shi min adha qaumihi daga cutar mutanen shi duka a wannan shekarar suka rasu bayan ya huto daga tsari da ƴan watanni kuma hallo suka rasu hal aka rasa ma shekara wannan shekarar bakin ciki amul huzun wannan shine darasi na 14 wallahu ta'ala a'lam.